yake so a biya su to sai ji dadin rayuwa. Amma idan kika rasa arzikul hissi duk ko da kina da kwanciyar hankali wal Allah zaki iya samun taskaro. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yake neman tsari daga rasa su. Nan ya ce Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. A gefe guda kuma ya ce Allahumma inni a'udhu bika min al-faqri wal-kufri. Ya neman tsari daga talauci kuma ya roki Allah dukiya. Kenan talauci masifa ne, bala'i na tashin hankali ne. Dukiya ni'ima ce, arziki ne, jin daɗi ne. To waɗannan abubuwa guda biyu kowanne akwai hanyar da ake bi wajen a same shi, sannan akwai kuma hanyar da ake bi a rasa su. Babbar hanyar da ake bi a rasa waɗannan abubuwa guda biyu shi ne saban Allah. Saban Allah yana hana mutum rizqul hissi, yana hana mutum rizqul ma'anawi. Shi yasa manzo Allah yake cewa sau da yawa ana haramta wa ɗan adam arziki saboda me? Saboda wani laifi da yake yi. Nan da manzo Allah ya ce ana hana mutum arziki saboda laifi da yake yi, ba lallai ya zama kawai arziki na dukiya ba, hatta arziki na kwanciyar hankali. Domin Allah ya wadata ki da kwanciyar hankali, arziki ne. Kenan babban abin da yake sa mutum ya samu matsala wajen waɗannan abubuwa guda biyu shi ne saban Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa malamai suke cewa duk lokacin da mutum yake bautawa Allah, yana bautawa Allah amma yana samun damuwa a ransa, kullum kina yi ba kiya jin daɗi, kina sallar dare ba daɗi, kina yin azumi ba daɗi, kina yin sadaka ba daɗi, ba ki da nutsuwa, manzo Allah ya ce ka bincike, malamai suka ce ka bincike alaƙarka da Allah, domin yana daga cikin abinda Allah yake hana jin daɗin rayuwa shine idan alaƙarki da shi ba ta da kyau. Idan alaƙarki da Allah ba ta da kyau, to Allah ba zai samu ki kwanciyar hankali da nutsuwa a rayuwa ba. Shi yasa babban abin da yake sa mutum ya ji daɗi wajen zamantakewa ya zama alaƙar shi da Allah subhanahu wa ta'ala tana da kyau. To na ware wasu abubuwa guda bakwai da na san lokaci zai iya cin mana a gurguje, saboda waɗannan abubuwan abu ne sanannu duk an san su. Amma wala Allah ta wani usulubi da zan shigo da shi za mu amfana da wasu abubuwa da dama. Waɗannan abubuwan guda bakwai suna daga cikin abubuwan da in Allah ya taimake ki kika samu wancan arzikin. Kika samu arziki hissi, kika samu arziki ma'anawi, ko kuma Allah ya wadata ki da arziki ma'anawi. Domin wani lokacin arzikul ma'anawi ya fi arzikul hissi din. Dan in kina da wadatar zuci da nutsuwa da walwala da jin daɗi, ko da baki da wani abu na kuɗi, wannan ba wani abu bane. To shi yasa in Allah ya taimake ki ya baki waɗannan, to wani mataki zaki ɗauka wajen ki tsara waɗannan abubuwa kuma ki ci gaba da rayuwa a haka cikin jin daɗi da walwala? Su ne zan ambata mana abubuwa guda bakwai. Abu na farko shine jin tsoron Allah. Jin tsoron Allah. Ibnu Kathir rahimahullahu ta'ala yake cewa abinda ake nufi da tsoron Allah yace ismun jami' li fi'l at-ta'at wa tark al-munkarat. Wannan shine tsoron Allah. Yace wani sura ne wanda ya tattara abubuwa da dama, ya hada da aikata duk wani aiki na biyayya ga Allah, da barin duk wani mummuna wanda Allah madaukakin sarki ya hana. Wannan shine jin tsoron Allah. Ali ibn Abi Talib Allah ya kare shi a gare shi, kamar yadda ake danganta zuwa gare shi, shi kuma da ya tashi ce tsoron Allah abubuwa ne guda hudu. Abu na farko yace al-khawf min al-jalil, abu na biyu wal-amalu bit-tanzil, abu na uku wal-qana'atu bil-qalil, abu na hudu wal-isti'dad li yawm ar-rahim. Yace shine jin tsoron Allah. Idan aka ce al-khawf min al-jalil, ma'ana jin tsoro tare da ganin da jin kwarjinin Allah a cikin zuciyarki. Ba ɗan adam ɗin da ake masa tsoro irin yadda ake jin tsoron Allah. Suka ce shi Allah tsoronsa yana haɗe da kwarjini, amma duk wani mutum sai dai a ji tsoronsa amma ba lallai a ji kwarjininsa a zuciya ba. Suka ce bambanci shi ne, mutum zai iya kaɗaita shi kaɗai amma yana jin tsoron ya faɗi mummunan wata kalma ga Allah. Amma za ki iya warewa ke kaɗai duk wani mutum ki dinga ɗura masa ashar ke kaɗai ba wanda ya ji. Ba za ki iya. Ko kina tafiya kina zagin shugaban ƙasa, ko kina tafiya kina zagin gwamna, ko kina tafiya kina zagin wani malamin ku, wannan za ki iya amma ban da Allah. Tare da cewa shi malami ba kya tare da shi amma kin zazzage shi, to Allah ma ba kya ganin shi amma ba ki saki zage. Me yasa? Saboda tsoron Allah da kwarjini. Amma tsoron mutane ba wani kwarjini. To wannan shine al-khawf min al-jalil. Abu na biyu wal-amal bit-tanzil, shine da aiki da abin da Allah ya saukar. In ka ce at-tanzil ya hada da al-Qur'an wa sunna, ai aiki da al-Qur'ani kuma ai aiki da sunna. abu na uku wal qana'atu bil qalil shine ki yadda ki ga musu ki amince daga duk abin da Allah ya baki ko mun kankantar sa wannan qana'a ita take wahalar da mu aiki ita take zanyuwa dauke dauke da sace sace da ta'addanci kina da mota kina da mashin kina ganin wani yana da mota ya za a yi kima ki samu mota irin ta wani kina da waya karama kina ganin wancan tana da iPhone ya za a yi ki samu waya ta wancan kina da gida daya kina ganin wancan tana da gida biyu ya za a yi kima gidaje ki zama na biyu ma'ana baki hakuri kin yarda da abin da Allah ya baki a wannan lokacin ba to wannan tsafa sai ki fara ta nan duk wata hanya da zaki bi ta zalunci ta fata ta ƙarya ta yaudara sai kin kawo wancan a bangaren zuciya kin ga wannan rashin qana'a ne amma inda Allah zai ce baki ke zama kina da wadatar zuci akan abinda Allah ya baki ko mun kankanta ne zaki hakuri zaki mai da al'amari ga Allah zaki san cewa abinda Allah ya kaddara miki ki samu kenan wallahi da kin huta to wannan shine al-qana'a bil qalil abu na hudu shine al-istidad tanadi dole ne kowa ya tanadi tafiya miki ko mun kusa zuwa kuma ita tafiyar nan ba za a fada miki ranar da zaki je ba ba maki yanzu ki tafi ba maki idan an jima ko gobe ko jibi yanzu dai muna kan tafiya matsalar ta riga ta kare tun da mun zo duniya din barin ta mai sauki ne to yanzu muna tafiya za mu bata yaushe za mu bata ba wanda ya sani sai Allah to ki tanadi tanadin da in kin je wa Allah yau in kin koma ga Allah ya zama kina da wani abu da zaki nuna wa Allah karki yadda ki koma ga Allah ba tare da ki tanadi ba karki duk yanda za a yi ki tanadi kuma idan da hali banda abin da kike yi na farilla ki kara da wani aiki wanda malamai suke kiran shi khabi'a khabi'a shine ibadatu sir ki samu wata ibada wanda take ta nafila karki bari kowa ya sani sai Allah ki rinka yin tsakanin ki da Allah karki duk wani ya sani har ki mutu kuma ki dauki abin da zaki iya in da ba ki yi ki guda daga yanzu ki samu wani aiki na nafila ki yi alƙawari tsakanin ki da Allah zaki koyi wannan aikin ba zaki bari kowa ya sani ba tashi har kiyama wannan shine khabi'a wannan ibadar zata kusantar da ke ga Allah zata raba ki daga riya sannan zaki matsayi ki daraja a wajen Allah sannan wallahi a duniya sai ki zaki zama wani abu kuma Allah zai tsara rayuwarki me yasa saboda kina da kyakkyawar alaka da Allah matsalar mu a yanzu za ga alakoki da Allah ba su da kyau sai ga mutum har mutum amma in ka bincike tsakanin shi da Allah kare ba zai ci ba ka ganta ta kai duk inda take amma tsakanin mutane ta iya mu'amala amma tsakaninta da Allah zero saboda miyagun abin da take aikatawa a koyi tun da ba a ganin ta to abin da ya kamata shine ki wannan ibadar ki samu wani abu da zaki koyi ko dai sadaka ko sallar dare ko kyautatawa marayu ko kula da iyaye kar dai ki bari wani sani in ba Allah ba kuma kina nan da yawa zaki yayi dan da yawa idan muka faɗe irin wannan sai mun rinka tunanin a to malam ya za a iya koyi wani abu ba za a sani ba a abubuwa nawa kike mara kyau ba wanda ya sani ya ka suka koyi to wanda yake ba zai koyi ba ashe akwai abin da za a iya koyewa wanda tsakanin ki da Allah ne kuma akwai shari'a ta gaya mana abubuwa da dama wanda za a iya koyewa da hadisi maza Allah na cewa daga cikin mutane guda bakwai wanda za su shiga karkashin inuwa arshin Allah ranar da babu wata inuwa sai wannan shine waradun tasaddaqa bi sadaqati fa akhfa'a hada ya koyi fa akhfa'a hatta la ta'lama shimalu ma tunfiq yaminu har ya zama hagun dinsa ba ta san abin da hannunsa da dama ya bayar ba kenan akwai abin da zaki koyewa to kore abu amfaninsa zai tara miki lada mai yawa kuma amfaninsa tabbas wannan abin Allah ya karba da wani babu riya a ciki dan mun ba wani yake gani ba barantana ke yi tunanin riya ba za a karba ba Allah ne kadai ya sani to Allah zai karbi wannan kuma wannan abin zai daga miki darajar ki kuma wannan yana daga cikin abin da yake sa mutum ya samu aljanna a wajen Allah subhanahu wataala to wannan shine tsoron Allah to tsoron Allah yana daga cikin abu mai muhimmanci wanda ya kamata mu kiyaye a rayuwa a duk inda muka kasance shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wata fa'ida yace ittaqillaha haythu ma kunta manzo Allah yace duk inda kike ji tsoron Allah ko ina ne a gidan ku kike a garin ku kike a ɗakin kike a waje kike a ko ina kike tsoron Allah domin Allah madaukakin sarki zai kiyaye tsoron Allah yana daukar ma'anoni kusan guda uku a cikin Al-Qur'ani akwai inda aka ce tsoron Allah a cikin Al-Qur'ani ana nufin ganin kurjini da girman Allah akwai inda aka ce tsoron Allah a cikin Al-Qur'ani ana nufin biyayya da bautawa Allah akwai inda in aka ce tsoron Allah a Qur'ani ana nufin tsarkakewa daga zunubai wani wajen ana nufin girmama Allah da kwarjinin Allah, wani wajen ana nufin bauta masa da yi masa biyayya, wani wajen ana nufin mutum ya tsarkake kansa daga aikata shi. Waɗannan su ne tsoron Allah. Mu sani tsoron Allah wajibi, kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yake cewa wa taqwa wajibun 'alal khalq. Tsoron Allah wajibi ne akan halittu gaba daya, kama amara Allah ta'ala, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bada umarni. Tsoron Allah yana da matakai da dama. Zan ambata mana matakan abu guje. Mataki na farko, tsoron Allah yana kare mutum daga shiga cikin wuta. Duk wacce take da tsoron Allah, Allah zai kare ta daga fada wutar jahannama. Mataki na biyu, tsoron Allah yana daga cikin sababin nesantar aikata manya-manyan laifuka, kamar shirka, kamar kafirci da makamantansu. Na uku, tsoron Allah yana kare mutum daga shagaltuwa da wani abu wanda ba Allah din ba. Zai zama mai tsoron Allah kullum Allah ne a tare da shi, kullum Allah ne a gaban shi, kullum Allah ne a cikin zuciyarsa. To waɗannan suna daga cikin matakai na tsoron Allah. To wace hanya ake bi a samu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala? Wala Allah wata ce ta tunani, to ita ya za a yi tsoron Allah ta yi ƙaru? Wace hanya za a bi? Hanya ta farko shi ne ki dinga addu'a, kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake addu'a, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa. Ya Allah, ina roƙonka shirya da tsoron Allah. Shine mataki na farko, ki ta roƙon Allah madaukakin sarki, Allah madaukakin sarki ya ƙara miki tsoron Allah, Allah ya ƙara miki tsoron Allah. Wannan mataki na farko kenan. Mataki na biyu, imani da Allah, da abinda Allah madaukakin sarki ya kaddara miki a rayuwa na alkhairi ko sharri. Duk abinda ya taso ki imani da Allah, ki san cewa wannan abin da ya faru Allah ne ya jarrabe ki, kuma kin yarda da abin da Allah ya kaddara miki, wannan zai ƙara miki tsoron Allah. Mataki na uku, abin da zai janyo tsoron Allah shine kyauta gyara niyyarki, gyara niyyarki tsakaninki da Ubangijinki. Wato dan adam ba zai taɓa zama wani mutum cikakke ba sai ya zama na Allah. Shi kuma Allah za ki zama nashi ne a boyenki da bayyananki. Ba za ki zama Allah, ba za ki zama ta Allah, ta kusa da Allah a bayyane, amma a zuciyarki ba ta tare da shi, ba za ki zama ta Allah haka ba. Shi yasa malamai suke cewa duk lokacin da mutum ma ya ga yana samun matsala a rayuwarsa, to mataki na farko ya bincika alaƙar shi da Allah. Waɗansu idan suka samu matsala da mazajensu ko da ƴaƴansu, sai su fara tunanin abokan zama, ko su fara tunanin waɗansu makiya ko abokan gaba. A'a, duk wannan ba shi za ki fara tunani ba. Ki fara tunanin yaya alaƙa ki da Allah take, abinda kike wa Allah ya yi daidai ko bai yi daidai ba. Idan kin san kina yi wa Allah wani abu wanda ba daidai ba, to ki gyara, Allah zai gyara miki. Ɗaya daga cikin magabata yana cewa, ina gane na samu matsala da Ubangijina a lokacin da na samu matsala da iyalina ko da abin hawana. Yace duk ranar da na ga wani abu wanda ba daidai ba a gurin iyalaina, in dai na ga wani abu tsakanin da iyalai ne ba daidai ba, to hakika wannan abin ya faru ne saboda wani abu da na yi wa Allah. Shi yasa Allah ya jarabe ni. Yace haka idan na samu matsala akan abin hawana, to sai in gano cewa to Allah ne ya wani abu, sai Allah ya jarabe ni da abin hawana. Shi yasa duk lokacin da kike kina samun matsala a rayuwa, da mai gida, da ƴaƴa, da iyaye, da abokan zama, to mataki na farko ki fara tunanin me alaƙa ki da Allah, me kike wa Allah. Idan kina yi wa Allah wani abu wanda ba daidai, sai ki gyara. Kamar yadda wata rana wani daga cikin magabata yana zaune a kofar gida, sai wani mutum ya zo wucewa. Da ya zo wucewa, sai ce da shi, wane kai ne kaza? Sai ce, eh ni ne. Kawai sai fara zagin sa, ya zazzage shi ta uwa ta uba. Bayan wannan mutumin ya wuce, shi bai taɓa ganin mutum ba, kuma bai san mutum ba. Bayan Allah nan kawai sai ya shiga gida. Yana shiga gida sai alwala ya sallah ta adu, ya ce, Allah, abinda na yi maka ka turo wannan bawan ya ci mutunci na, ya Allah ka gafarta. Allah, abinda ne ka dora wani lalatacce a kaina ya zo ya zazzage ni, Allah ka yafe min wannan abu. Shikenan washe gari yana zaune a kofar gida, sai ga wannan mutumin ya dawo. Sai ya ce, bawan Allah, kai haƙuri, na ɗauka kai ne wani, ashe ba kai bane, dan Allah ka yafe. Kun ga da ya saba wa Allah, sai Allah ya dora wani a kan shi. Da ya koma ga Allah, sai Allah ya so wannan mutumin gare shi. Haka rayuwa take. Duk lokacin da kika saba wa Allah, in kika yi wasa, abinda kika fi ƙarfi sai fi ƙarfinki. Haka duk lokacin da kika dawo ga Allah, to sai kiga Allah ya dora miki abinda kuma yafi karfin ki, ma'ana abinda bakiya tunani zaki iya kaiwa in kin bi Allah sai kike, abinda kike tunanin ba za ki kai ba in kika bar Allah sai kika ba ki kai ba. Kamar yadda ina yau maimaita wani hadisi saboda muhimmancin sa idan nazo irin wannan gaba. Manzali sallallahu alaihi wasallam ne kamar yadda Imam al-Bukhari ya fitar yana bada labarin wani mutum a zamanin Banu Isra'il, wani mutum ne a zamanin Banu Isra'il, wannan mutumin sai rashin lafiya ta kama shi, Allah ya bashi yawan dukiya, Allah ya bashi yawan yaya, bawan Allah ne, sai rashin lafiya ta kama shi, sai ya tara ƴaƴansa gaba ɗaya wanda Allah ya bashi, sai yake tambaya ƴaƴansa ya ce ni wani uba ne a gare ku, ma'ana yanzu idan na mutu me za ku iya faɗa a kaina a matsayin ku da ƴaƴana, ku gaya min gaskiya. Sai suka ce wallahi anta huwa khairu abin, wallahi kai ne mafi alkhairu uba a wajenmu, domin duk abin da uba yake wa ƴaƴa kayi mana ba abin da ba kai mana ba. Sai ce gaskiya ne. Sai ce to ku sani ni a wajen Allah ba mutumin kirki ba ne. Ta'an suka yi mamaki kamar ya cika ga mun gaskiya tsakanin da Allah, a wajen Allah ni mutumin banza ne, ni ina muku wasu abubuwa ne a zahiri kuna gani na kamar mutumin kirki, amma ni na san me nake wa Allah tsakanin mu da shi. Shi yasa abin da nake so da ku ya ku ya yana idan na mutu ku kona ni, ku nemi buhu ku nemi tokata ku zuba ku bari sai bazara ta yi ana iska, ku je ku zazzagar da tokata a cikin jeji saboda iska ta kada tokata ko ina. Suka ce ba saboda me, yace na gaya muku idan Allah ya samu dama a kaina zai min azaba da bai taba wani ba, saboda ni na san me nake wa Allah. Koda ga abin da nace haka bai san Allah ba, wannan yasa da Allah ya masa rasuwa sai ƴaƴan su ba su san Allah ba, sai suka zartar da wasiyar baban su suka kona shi suka ɗebi toka suka je suka zuba, suna gama zuba toka iska ta kada toka ko ina, sai Allah ya ce ya ard ya ke ƙasa haɗa mun tokan wannan bawan Allah, kawai sai ga toka ta haɗe guri ɗaya, sai Allah ya ce ya kai wani dawo yadda kake, sai ga wannan mutumin ya dawo yadda yake. Innama amruhu idza arada sha'an yaqula lahu, sai ga wannan mutumin ya dawo, sai Allah ya ce ya kai bawan Allah tashi, sai tashi. Sai ce me yasa ka ba wa ƴaƴanka wannan umarni din, sai ce makhafatuka ya rab, a wata ruwayar khashyatuka ya rab, ya ubangiji tsoronka nake bi. Sai ce to tunda ka ji tsorona ne kuma na gafarta ma. To wannan hadisin yana nuna mana duk yanda alaka ki ga Allah ta zama ba ta da kyau in kika dawo Allah zai karbe ki. Allah ba kamar dan adam bane wanda wata in kika yi mata ba za ta yabe miki ba, duk irin hakurin da zaki bata tana nan tana rubar ki a zuciyarta tana jira ki zo a zo wata gabar. To amma Allah ba haka yake ba, duk irin abin da kika yi in kika dawo ga Allah kika tuba Allah zai karbe ki, Allah zai gafarta miki. Shi yasa wallahi in muna so rayuwar mu ta kyau mu gyara alaƙar mu da Allah, kuma duk ajin nan duk wannan nan kowa ya san alaƙar shi da Allah, kowa ya san ba wanda bai sani ba. Idan alaƙar mu da Allah tana da kyau mun sani, idan ma ba ta da kyau mun sani, to mu kokari mu gyara. To wannan shine abu na uku da yake janyo mutum ya samu tsoron Allah. Abu na huɗu shine muhasabatul nafs, dole ne ga bincin kawo na mu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, ku dinga bincin kawo na ku kullun ki zauna ki yi tunani ke kadai akan kanki me kike wa Allah wanda ba daidai ba, ki tuba ga Allah, kuma ki yi tunani me kike wa Allah na daidai wanda Allah yake so, ki gode wa Allah ki roki Allah ya tindike ki akan wannan abu, wannan abu ne mai kyau, domin duk wanda yake bincikar kansa to da izinin Allah in ya koma ga Allah bincikan da za a masa ya zama dan kadan, domin ya gama yau kansa hisabi. Amma kar ki zama kawai ke ga kinan a rayuwa biki san kanki ba, ba ruwanki ba kiya tunanin me kike yi na daidai me kike wanda ba daidai ba, haka kawai kike tafiya biki san ma ina aka tafi baki san ina za ki je ba, to wannan akwai alamar karancin imani. Dole ki zauna ki dinga tunani abubuwan da nayi a yau ko jiya ko shekaran jiya daidai, abubuwan da nayi dazu da kaza ko ba daidai bane, sai ki kididdige ki ga wanda me da me ne kika yi daidai, sai ki gode wa Allah ki roki Allah ya taimake ki akai, sai ki ga da me kika yi ba daidai ba, sai ki tuba ki koma ga Allah madaukakin sarki. To idan kina haka Allah zai taimake ki. So da yawa sahabbai suna yau kansu muhasaba, suna komawa gefe su binciki kawunan su, su ga me suka yi wanda ba daidai me suka yi na daidai, haka ana samun bayan Allah da yawa suna wannan. To ke ma ki ɗauki wannan ɗabi'ar, in kina wa kanki bincike to za ki rage wa kanki aiwatar da laifuffuka. Abu na biyar shine kunya. Kunya tana daga cikin abin da take jinin mutum tsoron Allah. Karki dake zo baki da kunya, kawai ke ki a rayuwar ki baki kusan kunya ba, baki da kunya ta mutunci, baki da kunya ta addini, baki da kunya ha kawai kike, wannan ba daidai bane. Ya kamata ya zama kina da kunya, domin kunya alama ce ta imani. Domin asali ana samun imani ne idan da kunya, idan babu kunya babu imani. Shi yasa manzo Allah yake cewa idza lam tastahi, in dai baka da kunya fasna ma ce duk abin da zaka yi kaje kai. Shi yasa malaman suke cewa duk wanda kika ga yana barna ko yana ta'addanci ko tana lalata ko tana yin abu ba daidai ba, zaki rinka mamaki ya ake wance tana kaza, wance bata da kunya ne? To kina mamaki ne dan kina da imani, ke ma da baki da imani da kin yi irin nata. Imani ne ya hana ki, ke ma ki rashin kunya. Amma tunda kina da imani zaki ji ba daɗi, zaki ji bata kyauta ba, zaki ji waccan wace irin abin nan ce. To amma ke tunda Allah ya kaddara kina da kunya shi yasa ke jin haka, amma ke ma da baki da ita da shikenan. Malamai suka ce duk mutumin da baya da kunya zuciyarsa bushewa take. Idan zuciya ta bushe tsagewa take. Idan zuciya ta tsage imani zubewa yake gaba daya. Cewa gari baki da imani ko kana. Haka kaida take. So da haka shi yasa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum yana wa dan sa wa'azi yana masa nasiha akan kunya. Manzo Allah ya ce da'ahu wa innal haya'a min al-iman. Kalle shi kunya tana daga cikin imani. Shi yasa kunya tana daga cikin abin da yake ƙara mutum tsoron Allah. Abu na bakwai shi ne yawan sadaka. Na shida abubuwan shi ne yawan sadaka. Yawan sadaka, inda zaki rinka ba da sadaka Allah zai taimake ki a rayuwa, zaki samu jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Abu na biyar kenan. Abu na shida shi ne ilimi. Ilimi, ilimin addini da kuke da karkure da shi. Dan a shari'ance idan ana magana ilimi ana nufin ilimin addini. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah, ma'ana ilimin zai sa kawo muku tsoron Allah, domin sai kin san Allah zaki ji tsoron sa. Idan baki san Allah ba, ba zaki tsoron Allah subhanahu wataala ba. Shi yasa yana da kyau, yana da kyau mata da su dage da ilimin addini. Ko da ke alhamdulillah yanzu yawanci zaka samu yanda mata ma suke karatun addini, mazan ma ba su yin karatun addini haka ba. Ko da gurin karatuttuka zaka da yawa mu da gurin mu, inda zaka mata sun cika da gurin karatu, maza ba su yi cika haka ba. Musamman aka ce ba lokacin azumi bane. To da haka ilimi shi ne taimake ki a rayuwa. Idan Allah ya baki miji, wala Allah ko da ya gaza da ki a ilimi, to zaki iya sanin haƙoƙin ki kuma ki san haƙoƙin sa. Sannan ki san kuma ya za a yi ki bada haƙoƙin nashi. Wannan ta sa da yawa mutane suna cakuɗawa tsakanin haƙƙin Allah da haƙƙin mace da haƙƙin mijinta da haƙƙin iyaye. Duk rashin ilimi ne. Amma in kika san Allah, kika san shari'a, to zaki san meye haƙƙin Allah a kanki. Menene haƙƙin miji a kanki? Menene haƙƙin ɗan uwanki a kanki? Menene haƙƙin iyayenki a kanki? Kowa zaki san irin haƙƙin da zaki bashi. Shi yasa ilimi yana daga cikin matakin da zai ƙara miki tsoron Allah subhanahu wataala. Kuma wannan ilimi zai sa ki zama wayayya akan addininki, ki zama kina da fahimtar addininki, yanda ba za ki iya danna haƙƙin kowa ba, kuma zaki san abin da Allah maɗaukakin sarki shar'anta miki na rayuwa. Wani malami yana ba mu labari, nan da yake faɗan labarin wani bawan Allah da ya auri mace mai ilimin addini na tsatsiya, shi kuma mai arziki ne sosai, mai kuɗi, amma ba da ilimin addini. Ranan suna kwance a sama kawai sai 'yan fushi suka shigo gidan shi. Na zan babu shekara biyu ba ake ba da labari, da suka shigo gidan 'yan fushin suna shigowa sai hango su ta window, da ya gansu sai hankalin sai ya tashi, sai ya kama karkarwa yana rawa, ita kuma kawai sai ta tashi ta zauna ta yi alwala ta raka abin tana ta addu'a Allah ya tsare su. Shikenan can sai suka hararo inda yake da bindiga, kawai sai suka harba, suna harba kawai sai faro da kankano ya rikice. Ta ce mai gida addu'a ya kamata garin ɗaya Allah ko to a ta yi yatu lillahi a ta yasa yatu lillahi ya kama ta hira ya ya ɗauka ta ce mai gida a ta ba addu'a ne ke ba Allah wai ya ɗauka a ta yi yatu lillahi ma addu'a ce. To kaga inda ita ma wata zahiri ce haka za su haɗu ta tahiyar gaba ɗaya. To amma ita Allah ya taimake ta tana da ilimin addini ta san addu'a. So da haka ita a gefe tana a tahiyatu shi gurin nata ita kuma tana ta addu'a ta. To wannan shine amfanin auren mai ilimin addini kenan. Kuma sai ta gyara masa ta dora shi akan abin da yake shine daidai. To haka ake so a samu ilimin addini yana sa mutum ya samu nutsuwa da tsoron Allah subhanahu wataala. Abu na bakwai shine kamar yadda na faɗa shine yawan sadaka. Sadaka tana taimaka kwarai da gaske wajen Allah ya taimake ki a rayuwa. Abu na takwas shine yawan azumin nafila banda azumin farilla. Dama azumin farilla wannan wajibi ne. So da shi azumi yana ƙara kusantar da kai zuwa ga Allah ne, kuma kana ƙara nesantar duniya da abin da ke cikin duniya. kuma kana sanin ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya maka na abinci da abin sha, to wannan zai kara maka goran Allah subhanahu wataala. Abu na tara shine cin halal. Cin halal, cin haram baya kawo tsoron Allah, amma cin halal yana daga cin abin da yake sa mutum ya samu tsoron Allah subhanahu wataala. To wannan su ne abubuwa guda bakwai wanda idan mun kiyaye su insha Allah guda tara mun kiyaye Allah da zamu samu jin tsoron Allah subhanahu wataala. A gurguje su da abubuwan kamar da sun suna da yawa. Menene fa'idar jin tsoron Allah? Me zaki samu a rayuwarki? Malamai suka ce abu na farko zaki samu rahmar Allah. Tun lokacin da zaki zama kina tare da Allah, to zaki samu rahmar Allah subhanahu wataala. Allah ba zai barki a haka ba. Abu na biyu, Allah zai dinga karbar ayyukanki. Duk ayyukan da zaki, in dai zaki dan Allah, kisa tsoron Allah a cikin, Allah zai karba. Inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah yana karba ne daga wajen masu tsoron Allah. Shi yasa yana daga cikin fa'idar jin tsoron Allah, Allah zai karba ayyukanki. Abu na uku, Allah zai tsare ki daga azabar jahannama. In dai kin ji tsoron Allah madaukakin sarki, da izinin Allah, Allah zai kare ki. Abu na hudu, Allah zai yaye miki duk wata damuwa. Duk wani hali da kike ciki, in kin zama ta Allah, Allah zai taimake ki. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Duk wanda ya ji tsoron Allah, Allah zai kawo masa mafita a rayuwa. Anan Sheikh Abdullahi Balalo, Allah ya kara masa lafiya, yana ba mu wani labari lokacin da aka je sai muna a Kaduna. Wannan sai muna yace wata rana sun je Kamaru, akwai wani bawan Allah mai arziki ne, dattijan arziki wanda yake ba su masauki da su je Kamaru. Allah ya masa rasu, Allah ya ci kansa da gafara. Yace inda ake saukar su da kuma inda masallaci yake akwai dan tazara haka. Yace inda aka sauke shi sai aka kira sallah ta asuba. Yace sai alwala ya fito zai tawo masallaci, ashe a gefe guda akwai wani ɗakin karnuka, irin miyagun karnukan nan wanda ake musu training masu tsada wanda suke kashe mutane. A ranar sai aka yi kuskure ba a rufe ɗakin ba. Malam ya taho zai taho masallaci, kawai karnukan nan suka taso. Kuma karnukan in dai suka ga mutum to ka gama yawo. Suka taso kanshi ya rufe, ma'ana hankalinsa ya mugunta shi, kawai sai ya koma ga Allah. Ya koma ga Allah madaukakin sarki, yana ta addu'a, yana ta addu'a, yana karanta ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, yana neman agaji, yana neman taimako. Kawai shi ne yana tafiya yana neman agaji, yana tafiya yana neman taimako. Yace wallahi in kaga, in kuka ga irin karnukan nan kallon su dai abin tsoro ne. Yace amma kawai tafiya yake ce, to domin in ya koma baya za su iya fara masa. Daga gefe guda wani mutum ya hango shi ne, cewa malam karka dawo baya, malam Allah ya kiyaye, ina ce masa addu'a. Shi kuma kawai tafiya kenan wannan addu'ar. Yace wallahi can suna tasowa, kawai sai Allah ya tsaye da su, kawai suka tsaya cak, kawai ya zo ya wuce. Sai da ya wuce kuma sun so koma gurin suka zauna. Kaga jin tsoron Allah ya koma ga Allah, sai Allah ya kawo masa dauki. Yana ta yi ta ya hayu ya tsaye bi rahmatin astaghith. To haka tsoron Allah yake. In kika ji tsoron Allah da kin shiga cikin matsala, sai kiga Allah ya bayyana da karama a tare da ki. Sai Allah ya kawo miki mafita ba tare da kin yi tunanin wannan mafitar za ta zo a wannan lokacin ba. Sannan tsoron Allah yana sauƙaƙe miki al'amuranki a rayuwa. Idan kika shiga matsala, idan kika shiga tsanani, tsoron Allah ki koma ga Allah. Karki dake dogara ga wani. Duk irin tsananin da zaki shiga, karki raba kafa. Karki ta raba kafa. Ki yi hakuri, ki ji tsoron Allah, ki tsaya ga Allah, Allah zai fitar da ki. Wata bayar Allah wai ta shiga damuwa da tsanani, muka gaya mata cikin malam, idai ku ban ni yau ɗaya din ɗanyi wani abu kaɗan. Muka ce, ai ba mu za mu ba ki dama, Allah ne. Ta ce, tuni malam abin ya rishe, da suka ce, ki yi hakuri, Allah zai kawo maki mafita. Wallahi da ta yi hakuri ma shekaru kuma, sai Allah ya kawo mata mafita. To shi yasa in dai za ki ji tsoron Allah, matsalar wani lokacin rashin hakuri, ɗan lokacin da za ki samu mafitar, ɗan taɓi, ɗan taɓi ne ɗan kaɗan, sai ki kasa hakuri, ki karkace, sai Allah ya baki da dabaraki. Amma da kin yi hakuri, me bi dan lokacin kaɗan ne Allah zai kawo miki mafita. Kuma kina samun mafita abinda zai biyo baya ɗaukaka ce. Ba wanda Allah zai daga shi a duniya ko a lahira ba tare da Allah ya jarraba shi ba. Ka'ida ce ta Allah. In dai za ki zama wani abu ko a duniya ne, sai Allah ya taba ki. To wannan tana kuma lamari irin na lahira. Babu wani annabi ko manzo wanda ba a taba rayuwarsa ba, wanda bai shiga wani irin yanayi ba. Shi yasa manzo Allah ya ce, ashaddul bala, ashaddun nasi bala'an al-anbiya. Waɗanda suka fi shiga cikin tsanani da tashin hankali su ne annabawa. Saboda me? Saboda manzo Allah yake cewa, yubtala al-mar'u ala qadri dinihi fa in kana fi dinihi salaba ushtudda alayhi. Ana jarraba mutum ne gwargwadon karfin addininsa. idan yana da riko da addini sosai to an fi tsananta masa. Amma idan akwai sakusuku a cikin addini to jaraba masa sakusuku ce. Ashe duk lokacin da ke ga kina shiga cikin tsanani to imanin ki ne ke kara karfi. So ake imanin ki ya karfi dan a raba ki daga kowace irin laifi. Daukaka ce ta taho miki. Wata jaraba wa daukaka ce. Da kinga kin shiga wani jaraba ki godewa Allah. Allah yana so ya daga ki ne. Sai ki haƙuri ki koma ga Allah a hankali Allah zai daga ki. Mutum baya zama wani abu bai sha wahala ba. Sai an shiga damuwa, sai an shiga tsanani, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a gurare da dama. Allah ya ce man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Duk wanda yake tsoron Allah, Allah zai kawo mai sauki a cikin al'amuransa na rayuwa. Sannan tsoron Allah sababi ne da zai sa Allah ya tsare miki rayuwarki. Wallahi idan kika zama ta Allah zaki fi ƙarfin kowa. Amma idan kika bar Allah to jikinki zai zama tubus-tubus. Kowa zai iya hudawa. Ko ne ya tashi ya jefo magana sai ta faɗa kanki. Ko ne ya je ɗan yi wani sihirinsa sai ya faɗa kanki. Dan wani asiri ya faɗa kanki. Yar wata magana ta ɓata miki rai. Amma in kika riƙe Allah to duk wanda ya yi kuskure ya taɓa ki zai sha mamaki a rayuwarsa. Dan Allah ba zai gyale shi ba. Man adali waliyan faqad hazantahu bil haqq. Ka'ida ce ta Allah. In kika taɓa ta Allah to Allah zai taɓa ki. In kika shiga mutuncin ta Allah, Allah zai shiga mutuncin ki. Shi yasa malamai suke cewa mutum ya kiyaye bakinsa daga taɓa mutane. Wata ran za ki taɓo wacce za ki sha mamaki. Ke ki kun saba kullum gulma, tsingumi, ki zagi waccan, ki ci mutuncin waccan, ki ɓata waccan. To wata ran idan kika yadda bakinki ya yi magana a kan wata, to daga ranar rayuwarki ta lalace. Saboda me kin taɓa ta Allah, Allah ba zai bari ba. Idan kina taɓa ta na shaiɗanu, Allah yana bari. To duk ran da kika taɓa wata ta Allah, Allah ba zai barke ba. Shi yasa ki riƙe Allah, ki zama ta Allah. Allah zai tsare miki rayuwarki a duk lokacin, a duk halin da kika samu kanki. To wannan su ne kaɗan daga cikin fa’idojin tsoron Allah. To wannan shi ne abu na farko kenan daga cikin abin da mutum zai sa ya samu jin daɗin rayuwar duniya da arzikin duniya da lahira. Abu na biyu a gurguje shi ne dogaro ga Allah. Akwai mace tsakanin tsoron Allah kuma da dogara ga Allah subhanahu wa ta’ala. Sa’id ibn Jubair rahimahullahu ta’ala yana cewa at-tawakkulu ala Allah jima'ul iman. Dogaro ga Allah shine matattarar imani gaba daya. Dogaro ga Allah shine matattarar imani. Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala yana cewa at-tawakkul nisfuddin. Dogaro ga Allah shine rabin addini. Wa nisfus sani rabi na biyu kuma al-ibada shine komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Yace fa inna ad-dina isti'anatun wa ibada. Domin addini gaba dayansa neman taimakon Allah ne da kuma bautawa Allah subhanahu wa ta'ala. Yace fa tawakkul dogara ga Allah huwa al-isti'ana shine neman taimakon Allah. Saboda kin dogara gare shi, kin miƙa al'amuranki zuwa gare shi, ga shi kika dogara kin yadda duk abin da shine mai iko akan komai. Yace wala ina ba hiya al-ibada, komawa ga Allah madaukakin sarki kuma ita ce ibada. Wannan yana nuna mana abinda ake nufi da dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala shine sanin Allah a cikin dukkanin al'amuranki da kuma barwa Allah dukkanin al'amuranki bayan kokarinki a cikin komai. Kina neman wani abu kin yi iya neman ki barwa Allah. Baki da lafiya kin je asibiti ki barwa Allah. Saboda shi neman maganin ba shi bane bada lafiya. Kamar yadda neman ba shi yake bada arziki ba. Shi wannan sababi ne, amma haƙiƙanin mai bada lafiya Allah ne. Haƙiƙanin mai bada arziki Allah ne. Sana'arki ba ita bace samun arziki. Aikinki ba shi bane samun arziki. Samun arzikin Allah ne yake bayarwa, wannan abin da kika yi sababi ne. To idan kin yi sababin to sai ki barwa Allah kuma. Ki san cewa Allah ne mai bayarwa, ba dabararki ba, ba wayenki ba, ba iyawarki ba, ba kokarinki ba, ba basirarki ba. Domin akwai duk waɗanda suka fi ki waɗannan amma kin fi su arziki. Akwai wanda ya fi ki wayo, kin fi shi arziki. Akwai wacce kin fi, akwai wanda ta fi ki ilimi, kin fi ta arziki. Akwai wanda ta fi ki tunani, akwai wanda ta fi ki shekaru, akwai wanda ta fi ki dangi, akwai wacce ta fi ki ɗan uwa, akwai wacce aikinta ya fi naki, amma ta fi ki arziki. Kenan waɗancan sababi ne, amma haƙiƙanin ne shi ne wa? Shi ne Allah madaukakin sarki. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yake cewa walau tawakkala al-'abdu 'ala Allah, yace da bawa zai dogara ga Allah haqqa tawakkuli. Haƙiƙanin dogaro fi izalati jabalin an makanihi, wajen kawar da wani dutse da yake a gurinsa. Misali a ce wannan katin dutse ne, ki zo ki ce kin ku zaki ta kokari sai kin kawar da wannan dusa kuma ki ce in Allah ya da Allah zai taimake kawar kullun ki zo ki dan tura kullun ki tura kullun ki tura yace wa kana ma'amuran bi izalatihi kuma ya zama an baki umarni an ce ki kawar da wannan dusa kuma kullun zaki zo ki dai ki tura ki tura yace wallahi la azalahu yace sai Allah ya taimake ki kawar da wannan dusa me yake nufi anan cewa duk abin da aka baki umarni ke nema to inda zaki dogara ga Allah wajen neman ki kai to Allah zai baki duk abin da kika naci akai kina yi saboda Allah Allah zai taimake ki ya baki malamai suka ce ah ba ma wai aikin kirki ba duk abin da kika naci ko aikin banza ne zaki samu yanzu bari mu ba ku misali yanzu da wani malami zai zo nan aji ya ce malamai duk idanunku suna kiyaye ku ta ku ce wannan malamin ba ku ci bai ba su abin da yake ba gobe ya dawo yace ku dai duba idanunku suna kiyaye ku za ku ayyuka ma hukunci ne jibiya dawo gata ya dawo wallahi sai kaga wata ta yi haka ta shafa ko gaskiya yake malama wallahi wata sai ta yi ko gaskiya yake gashi ba idanun amma saboda ya gane ta yau ya zo gobe ya zo jibi ya zo yace idanunki suna kiyaye idanunki sun koma baya ke da yake duba sai ga tana ga ko da gaskiya malamin ne yake ne kuma ga idanuwa to haka naci yake duk abin da zaka naci kai tai kai tai kai tai to sai ka samu to kokon to ko da abin abin ba gaskiya ba ne wallantana kuma gaskiya ne dogaro ga Allah gaskiya ne kuma ce koma ga Allah kika nace Allah madaukakin sarki zai ce make ki zai baki malamai suka ce haƙiƙan dogaro ga Allah shine i'timadul qalbi ala Allah zuciya a dan farata ga Allah ma al-akhd bil asbab amma kuma ai riko da sababi ki dan fara zuciyarki ga Allah wajen azurtawa ko wajen yayewa amma wannan kariya hana ki kuma ki tashi ki aiki ko ki tashi ki kasuwanci sannan kariya hana ki wajen ki tashi ki nema ko ki tashi ki je asibiti amma idan zuciyarki tana kamfana da Allah subhanahu wataala yace ma'aka yaqulul kamil ya zama kuma kina da yaqinin cikakke bi anna Allah huwa ar-razzaq cewa kin yadda ba mai azurtawa in ba Allah kina da wannan yaqinin cewa Allah shine mai azurta kuma Allah zai bayar al-khaliq kuma Allah shine mahalicci kuma Allah shine mai bayarwa al-mu'i Allah shine mai rayawa al-mumit kuma Allah shine mai kashewa la ilaha ghayruhu babu wani abin bauta ko sacince ta da gaskiya in ba Allah ba idan kuka kalli waɗannan sunaye bari mu ba ku wani misali ar-razzaq al-khaliq al-mu'i al-mumit waɗannan sunaye ne guda hudu wanda kowanne yake dan fara da kowanne da ba dan Allah ya zama rayayye ba zai yi azurtawa ba zai iya ba da ba dan Allah yana halitta ba zai yi azurtawa ba zai iya ba Allah shi ya halitta tunda shi ya yi halitta shi ya san arzikin da zai dace ga wanda ya halitta din Allah shi ya yi halitta shi ya san menene idan ya ba wani wannan abin zai amfana da shi me zai cutar da shi shi ya sa tunda ya san halittu gaba daya sai kaga ya ba wani arziki kadan ya ba wani da yawa dan ya san iya abin da zai amfani wannan arziki shine kaza iya abin da zai amfani wannan arziki shine kaza shi yasa wajen arzikin sai yasa wani ya fi wani ya fi wani samun arziki mai yawa haka kuma sai zama shi yake rayawa tunda ya raya ya san abin da zai ci da abin da ya raya to tunda har shi ya halince ka ya baka arziki ashe yana da iko kuma wata rana ya kashe ka al'amarin Allah kenan sannan anan nake so in ga muku wani sunan karin wani sunan shine Allah shine as-samad ma'ana wanda duk irin bukatanki zaki mika masa wanda kuma zai iya biya miki wannan bukata babu wata bukata wadda Allah ba zai iya biyanta ba shi yasa duk wata bukata ki fada wa Allah idan kika fada wa Allah ita Allah zai iya biya miki ba abin da ya gagara Allah kar ki taba yadda kina da wata bukata taki ki dan fara zuciyarki ga wani ki mika ta ga wani wallahi ba wanda zai iya biya miki bukata a rayuwa babu shi ba wanda zai iya biya miki bukata me yasa ba wanda zai iya biya miki bukata a rayuwa malamai suna cewa duk wanda yake da abubuwa guda uku ba zai iya biya miki bukata me yasa ba to ko ba wanda ba ya da waɗannan abubuwa guda uku da su shi yasa Allah madaukakin sarki ya kore wa kansa waɗannan yace qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah yace kace shi Allah al-ahad Allah shi kadai ne wannan wal Allah ba shi da dabi kuma as-samad Allah shi ake nufi da bukata duk wani mai bukata idan yana nima ya nima a wajen Allah sai Allah ya lam yalid Allah bai haifa ba to yana daga cikin matsalar mutum a rayuwa wani lokacin yaya dan wani lokacin ƴaƴa su suke hana aiwa mutum wani abu wata sai ta tashi za ta ibada wani abu ga wani sai ayyanta ce a'a baba ko umma karki ba su mutanen banza ne cikin sai ta fasa to Allah ba da ƴaƴan bari Allah azu a mai tsaye gobe su ce Allah karka bayar ba ya dusu ko su kawo masa gulma wani Allah bai yi ka ba ba ya dusu sai ta wala miyula ne ko ba ya je shi ba wani iyaye ne matsalar shi iyaye suke hana shi alheri sai ya tashi zai yi alheri sai iyaye su ce a'a karka yi idan kai ba mu yafe ba ba mu yafe ba kuma an kai ba za mu yafe maka ba kun ga iyaye sun zame masa me matsala a rayuwa akwai wani bawan Allah da na san shi a wata jaha daga cikin jihohin kasar nan ba zan faɗi jihar ba mutum ne mai arziki na gaske sai Allah maɗaukakin sarki ya azurta shi da mahaifiya mahaifiyar idan kika yi mu'amala da ita mutuniyar kirki ce ta ƙarshe amma maruciya ce nan ba daya ba taɓa ganin maruciya a duniya irin ta ba ba za ta baki ba ko ba za ta bar ba za ta taɓa barin ɗanta ya baki ba kuma ɗanta yana da in za ki sa mutane 30 a ƙasar nan manya ina da za ki sa ɗanta amma ba za ta taɓa bari wannan ɗan ya yi miki ba to ni kuma Allah ya kaddara muna zumunci da ita in ta ganin kamar ta haɗe ga yadda cijiwa ce ta ce malam ai mun addu'a ai yaro na addu'a ya shiga kaza sai daga baya ce to malam barin aiko abin sadaka na dura aka wanta daga 5000 ƙarshe kenan saboda haka wannan ta sa bai wa Allah sai amma Allah ya ce mata sai Allah ya jarabe ta sai ya haɗa ɗan da wata irin mata muguwa ita kuma matar sai take sai ta yi kokari ta raba ɗan da babar shi saboda ni saboda ta hana ai mata uwar akwai ran da ta tashi ta tafi garin inda uwar take inda ɗanta yake ba ta tafi wurin ɗan in ta tafi daga garin ta tafi ɗan wurin ɗan Abuja da ita ƴar ta samu da matar ta samu labari ta zo sai ta fara zuwa gidan wani wanda kafin ta karaso gidan ɗanta ai uwar tana da mu ya tafi America uwar ita tana jin labari kawai sai ta rufe gida ta bar gidan to ta ji labari sarkar ta tabo ba za ta zo gidan ba aka dauko ta aka kawo ta gida aka gida a rufe aka tambaye mai gadi yace wallahi ta rufe ta yi tafiyar ta aka nemi wayar ta kuma ta rufe wayar ta haka uwar ta gaji da zama bata ga ɗaya jikokin ta ba wannan ita ke ban labari ita take ban labari ta ga jikokinta bata dawo gida tana dawowa gida tana ɗaukar wayarta sai ta ga ita surukar tata matar ɗan ta yi status an sa akuya a kan status ɗin a ɗaure an rubuta an zo a ci banza a status ɗin sa ita ce aka rubuta mata ta ce ni malam ni ce akuya na ce ni ce banza ta mace da kuka na ce Hajiya ki dinga kyautatawa to irin wannan ba za ka yi musu nasiha su rinka bayarwa ba sai su fahimce ka kamar malam kake so a baka haka dai nake to haka irin wannan wani abu ne wato yana nuna mana cewa shi ita mukalliya da yanda ta samu kanta saboda haka dole ne mutum a rayuwarsa sai ya zama mutumin kirki kuma tsayayye kinga ita ga irin jarrabawar da Allah ya mata saboda ita ma ga abin da take ga yanda ta zama shi yasa yana da kyau Allah madaukakin sarki shine me shine as-samadu kaga shi wancan babarsa ce ta zama matsalar shi kuma ko labari ya ji ko labari ta ji ƴaƴan za su yi waɗansu wani abu sai ta hana to Allah madaukakin sarki ba shi da iyaye bala tana a ce uwar Allah ta hana Allah ya ce zai bani amma babar Allah ta ce ba zai yi ba sai ce walam yulad ba ya fi shi ba abu na uku sai ce walam yakul lahu kufuwan ba ya da mata ba ya da aboki ba ya da kini wani kuma mata aboki su ne matsalolin shi wani mata ta ce matsalar shi in ta ce ba za ka yi wallahi ba za ka yi ba wani bawan Allah ya ce shi babban abin da yake jin tsoro a rayuwarsa matar shi na ce kamar ya ya ce tumalan ya zan yi idan muka haɗe yano gabana faɗuwa yake ko malam ni ina tsananin santa amma na rasa yadda zan yi da ita ya ce to sai kai haƙuri ya ce tumalan ya zan yi ya ce to kai ta addu'a ya ce wallahi malam ni dai tsoronta to kaga wannan duk dai har za a kalle ki gaba ya faɗi ya kuma ta ce kar a yi ai ta ga in Allah da ba za a yi ba in Allah da ba za a yi ba kaga wani mata su ce matsalar shi wani kuma abokansa ne matsala shi yasa sai Allah ya kore wa kansa abokai kini da abokai da mata Allah baya da su to shi yasa Allah ya zama asabar to da baya da wadancan abubuwa guda uku amma mu muna da iyaye muna da ƴaƴa muna da abokai muna da mata to yaushe za mu iya biya wani bukata ba zai yi ba shi yasa Allah ya zama asabar ne saboda waɗannan abubuwa Allah baya da asali Allah baya da far'i Allah baya da hawashi laysa lahu asal wa laysa lahu far wa laysa lahu hashiya baya da sama baya da ƙasa baya da nanasa shi sai sa ya zama al-ahadu as-samad shi kadai yake kullun kull wanda ake tunkara sa da bukata wanda kuma zai biya bukata din shine Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shine Allah madaukakin sarki kira shi yasa wannan shi ake kira tawakkali tawakkali shine tawakkali shi tawakkali wa yana da usulubi daban-daban farko daman ga Allah ake dogara fa tawakkal ala Allah in ka dogara ga Allah innaka alal haqqil mubin lalle kai kana kan gaskiya in ka dogara ga Allah kin gama Allah madaukakin sarki zai taimake ki ko me yasa ake dogara wa tawakkal alal hayy alladhi la yamut ki dogara ga Allah wanda baya mutuwa duk wanda kika dogara da shi zai mutu shi ko shi ya zama al hayy al qayyum la ta'khudhuhu sinatu Allah rayayye ne wanzajiyar rayuwa Allah baya gaggade Allah baya mutuwa Allah baya jajja kullu yawmin huwa fi sha'an amma duk wanda zaki nemi taimako a gurin sa zai iya bacci zai iya mantawa zai iya gengedi zai iya mutuwa kuma Allah ne kina roƙon shi yana ƙara son ki shi Allah kina roƙon shi yana son ki dan adam ko kina roƙon shi yana kinki duk wanda zaki fiye roƙa sai ya kike shi kuma Allah idan kika yi roƙon sa sai ya kike in kika roƙe shi sai ya soke shi kuma dan adam idan kika kyale shi baki roƙo sai ya soke in kika roƙe shi sai ya kike kinga tabi'a ta nuna mana mutum ba zai iya ba wanda zai iya din shine wa shine Allah subhanahu wa ta'ala kuma ana so dogaro ga Allah a yi a duk wani mataki a dogara ga Allah a mataki na bauta in zaki bautawa Allah ki dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala a dogara ga Allah a mataki na da'awa hatta da'awa da zaki cikin dogara ga Allah karki yadda ki yi da'awa saboda wani tunani daban ko dan ki samu wani abu ko dan ki zama wani abu a'a ki san cewa ki dogara ga Allah ki gama baki da karfi baki da dabara a cikin da'awar ki ga Allah ce yake komawa wanda yawa yana tutar masu da'awa a wajen da'awar su sai ga masu da'awa suna fankama suna nuna isa suna nuna takama suna mantawa da Allah shi dole ka koma ga Allah ka kankantar da kanka ga Allah ka dogara ga Allah wai malamai suna cewa asalin kowane mutum kasa ne asalin ki kasa ne to idan kullun kika ce zaki tsaya a asalin ki shine ki tsaya a me a ƙasa kullun kina ƙasa kullun kina ƙasa wata ran sai Allah ya ce wanda bare da daki sai ki sama amma idan kika ce ke ba zaki tsaya asalin ki ba zaki sama ki nuna isa sai Allah ya ce ina wance kuma asalin ki sai dan ku dake an gama dake kenan to shi yasa dole a wajen da a wasu masu dogaro ga Allah haka a wajen hukunci da abinda Allah ya kaddara duk abinda Allah ya kaddara miki a rayuwa ki koma ga Allah ki dogara ga Allah haka wajen abinda yake da alaka da zaman lafiya ko tashin hankali ko rikici ko rigingimu ki dogara ga Allah kuma ki roƙo da sababi duk wannan hayaniyar da take da adda take da ake tayi na kashe kashe na dauke dauke wallahi ki koma ga Allah ki ji tsoron Allah ki roƙo da su Allah zai tsare ki idan Allah ya kaddara zaki tafi a wannan yanayi zaki tafi in Allah ya kaddara za a huta hayaniyar a cigaba da rayuwa abin zai wuce duk wanda Allah ya kaddara zai mutu a cikin wannan yanayi zai mutu wanda Allah ya kaddara abin zai wuce ran zai wuce ran shikenan kuna ka jarrabawa ce duk koma ga Allah kar mu ba Allah kar mu daga hankalin mu jarrabawa ce idan muka koma ga Allah wata rana za ta wuce in Allah ya kaddara a cikin jarrabawa za mu samu mutum koma ga Allah to haka rayuwar ta kamar yadda malamai suka faɗa haka ko shawara zaki ki dogara ga Allah sai Allah ya taimake ki akan wannan shawara din haka wajen neman arziki ki dogara ga Allah karki yadda ki bar Allah a wajen neman ki ki dinga tunani wani zai iya baki ko wani zai azurta ki ko wani zai hana ki ba wanda ya isa ya azurta ki sai Allah ba wanda ya isa ya baki sai Allah ba wanda ya isa ya hana ki sai Allah shi yasa yana daga cikin sunayen Allah Ar-Razzaq yana daga cikin sunayen Allah Ar-Rafi' yana daga cikin sunayen Allah Al-Khafi' yana daga cikin sunayen Allah Al-Mu'izz yana daga cikin sunayen Allah Al-Mudhil Allah shi yake dagawa kuma in ya daga ki ba wanda ya isa ya ajiki Allah shi yake ajiwa in ya ajiki ba wanda ya isa ya daga ki Allah shi yake azurtawa in ya azurta ba wanda ya sai kwace ko shi yake kwacewa in ya kwace ba wanda ya sai baki haka al'amarin Allah yake shi yasa ki dogara ga Allah a cikin dukkanin waɗannan al'amura shi rayuwar ki take kyau a gurguje daga cikin fa'idodin tsoron Allah Allah zai kiyaye ki zai tsare ki daga cikin fa'idodin tawakkali ga Allah, dogaro ga Allah madaukakin sarki, Allah zai isar miki a rayuwa. Daga ciki zai sa ya zama kullum Allah yana tare da ke. Abu na biyu, kullum zai zama Allah yana tare da ke. Abu na uku, zai janyo miki soyayyar Allah. Allah zai so ki, Allah zai kaunace ki. Abu na huɗu, Allah zai taimake ki akan abokan gabanki, ba za ka samu nasara akan ki ba. Abu na biyar, za ki samu arziki, ko dai ki samu arziki hissi ko ki samu arziki ma'anawi, saboda kin dogara ga Allah subhanahu wata'ala. Abu na biyar, abu na shida shine hifzun nafs wal ahl wal mal. Allah zai tsare miki kanki, Allah zai tsare miki ƴaƴanki, Allah zai tsare miki iyalanki. Abu na bakwai, Allah zai kare ki daga shaytan. In dai kin dogara ga Allah, Allah zai tsare ki daga shaytan. Abu na takwas, Allah zai baki hutun zuciya, arraha nafsiyya, zaki samu nutsuwa da hutun zuciya. Abu na tara, zaki samu izzatun nafs, wannan shi muke bukata a yanzu mata ya zama suna da shi. Izzatun nafs ya shawo banda girman kai. Izzatun nafs shine girmama kai. Al-kibru shine girman kai. Shi girmama kai shine karki yadda kai kanki inda za a wulakanta ki. Karki yadda kai abinda mutuncin ki zai zube. Karki yadda kai abinda darajar ki za ta fadi shine izzatun nafs. Ya zama kina da izza, kina da girma a zuciyarki, kina da kin fi karfin ki je inda za a zama miki da mutunci. Kin fi karfin ki je inda za a wulakanta ki. Kin fi karfin ki yi abinda mutuncin ki zai zube. Ki riƙe matsayinki da girman da Allah ya baki, wannan shine izzatun nafs. To dogaro ga Allah tana janye miki wannan. Wata rana Imamu Abu Hanifa yana zaune a masallaci tare da talibansa, ya bar raje yana bada karatu, sai wani mai arziki ya zo. Yana zuwa mai arzikin nan, sai taliban nan kowa ya nutsu, haka ya dinga raba musu kuɗi, raba musu kuɗi. Imamu Abu Hanifa yana zaune, haka bai dawo ba. Can sai ya miƙo Imamu Abu Hanifa, sai Imamu Abu Hanifa ya ƙi karɓa. Sai mutum ya ce, da ka miƙo hannunka da na sara hannun. Shi kuma sai ya ce, ai da zan miƙo hannuna da na gyara zama. Tun da ka gani a haka, ka san ba zan miƙo ba. To haka ake so mutum ya zama yana da ƙamewa. Amma ba kina ƴa mace uwa kullum ki zama mutuncin ki yana ta zubewa ba, musamman kuma a harkar bukukuwa irin naku. Mu dai a gurin mu sai ga in dai za a yi biki yanzu, illa man rahimallah, zai wahala a yi biki ba irin da kristoci ba. Za a je a kama event center, gurin rawa da kaɗe-kaɗe, yara sun shiga ta rashin mutunci, a haɗu maza da mata su riƙa ta yi rawa a gaban surukarta. Sarki ya yi rawa a gaban sarkin shi, amarya ta yi rawa a gaban uwarta da sarkarta. Haka za a yi tayi a takuda, saboda tsada zuba da mutunci, saboda rashin sanin mutunci da girma da kimar kai. Wannan ba daidai ba ne, shi yasa zama muna da izzatun nafs. Wannan yana daga cikin abin da zai ba mutane tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. To waɗannan a taƙaice su ne abin da yake kore, abin da yake janyo a rasa dogara ga Allah, a rasa tawakkali. Akwai canfi, akwai bokanci, akwai sanya layi da ake yi, akwai dogaro da kai wajen neman arziki, kawai mutum ya zauna ya ce ainihin shi kenan Allah zai bani. Sannan akwai rashin jin tsoron Allah. Wannan shi ne a taƙaice lokacin da zan yi game da abin da ya shafi tawakkali. Duk wanda ya koma rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai zai ga tawakkali. Kamar yadda Imam Muslim ya fitar da hadisi, wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune, manzon Allah an dawo daga tafiya, da aka dawo daga tafiya sai aka zo wani kwari, sai manzo Allah ya ce sahabi ko aje huta. Sai manzo Allah ya koma gefe cikin wani kwari karkashin wata bishiya, sai zo yana hutawa, sai ya dauki takobinsa sai ya rataya ta a gindin wannan bishiya. Manzo Allah ya danyi bacci, ya farka, yana farkawa kawai sai ya ga wani mutum a tsaye akan shi da takobin shi a zare. Sai ya ce da manzo Allah, man yamnauka minni, yanzu ga ya mun waye ya isa ya hana ni in kashe ka. Da waɗancan abokan naka suna ta daga yanzu ba kuwa, ga ya mun wanda ya isa ya kashe ka. Sai manzo Allah ya ce Allah. Ya sake cewa man yamnauka minni, manzo Allah ya ce Allah. Haka wannan mutum sai ya faɗi. Sai manzo Allah ya kira sahabbai, ku zo ku gani. Sai ya zo yake cewa, kun ga wannan mutum, ga abin da ya zo zai. Manzo Allah da ya koma ga Allah, sai Allah ya tsare shi. Waye sai ya sa in kashe ka Allah. Kawai sai mutumin ya fara kakarwa sai ya faɗi. To wani yana nuna kenan duk irin halin da kika shiga, in kika koma ga Allah, Allah zai taimake ki. To wannan sune a taƙaice. Abu na biyu, abu na uku, saboda lokaci yayi, akwai kyawawan ɗabi'u, suna daga cikin abin da yake sa a samu jin daɗi da kyakkyawan zama da walwala. Abu na hudu, akwai ainihin wato gaggawa wajen aikin alkhairi. Abu na biyar, akwai kyautata wa iyaye. Abu na shida, akwai taimako ga mabukata, ciyarwa, sadaka, taimakawa. Abu na bakwai, akwai haƙuri. Waɗancan guda hudun gaskiya a gurguje na faɗe su, saboda yanayin lokaci, kuma ga lokaci yayi, kuma ana ɗauka abin ana sashi a TV da rediyo da waye, dama a waɗe ne. to amma mun kara ma amma zan tsaya a nan din akwai tambayoyi ko da sun fita daga cikin wannan ba matsala ba abinda muka fara ya zama dai Allah ya ba mu ladar abinda muka fito kai ce Allah ya gafarta mana wassalamu